sabani rade rade da ake yadawa a yola fadar jihar Adamawa na bullar cutar sankarau sakamakon alamomin da wasu mutane biyu dake kwanci a wani asibiti mai zaman kansa na bala da suka nuna wanda ke kama da alamomi na kamuwa da cutar ta sankarau. Kwamishinan kula da lafiya na jihar Adamawa Dr. Fatima Atiku Abubakar ta bada karin haske kan al'amarin.
Gaskiya al'amarin shine har yanzu dai Adamawa ba ta yi recording ko case daya ba. Kani manager a san cewa wani private clinic jiya kai magana kan cewa sun samu outbreak guda biyu, amma ina son ga muku cewa test da za a yi kafin a yi confirm akan cewa patients suna da meningitis reagents din ba haka suke to ko ina ba. So reagents da ake amfani da shi a yi test din na asibitin su ganye movie numan da specialist. So a wajajen ne za a kai sample da reagents daga village partners din suka ba mu same confirm akan cewa eh lalle wannan patient tana da meningitis ko ba ta da shi.
Shin babu wata alaka ne tsakanin kudin asibitoci masu zaman kansu da suke nan jiha?
Ko alaka in muna abubuwa muna kira dama mu duk abin da muka yi na mutanen disease surveillance officers da suke local government aka kira su aka ce musu to su sa ido yanzu akan cewa you know in sun samu irin wayannan masaloli su yi referring patient din, amma ko private din ma muna harka da su. Bai kamata ma private din ya fita haka kawai ya faɗa akan cewa akwai case guda biyu ba tunda ba a yi confirming ba.
Biyo bayan barkewar annobar sankarau a jihohi 11 daga cikin 36 da ta hallaka kusan mutane 400, Dr. Fatima Abubakar ta ce akwai matakan karta kwana da gwamnatin jiha ta dauka.
Gwamnati ta saya magunguna about 10,000 doses dai na magani da za a ba mutane ya kai reportin cewa an samu case.
Kokari da rai domin in ji ta bakin likita mai kula da asibitin na Balada kan wannan lamarin ya citura. A ɗaya bangaren kuwa mazauna garin Song da ke jihar Adamawa ne suka fada cikin fargaba da rudani biyo bayan rahoton da asibitin garin ya bayar na wasu mutane kwance a asibitin da ake tuhuma da harbuwa da cutar zazzabin lassa waɗanda biyu daga cikin su suka rasu. Na zanta da Dr. Abdullahi Benel shugaban hukumar kula da lafiya matakin farko na jihar Adamawa. Ga kuma bayanin nazarin da hukumar ta gudanar kan cutar da ta yi dalilin mutuwar mutanen biyu.
Sati mako biyu da suka wuce dai muka samu wannan report din marasa lafiya da aka kai su asibitin Som. A cikin su mutane biyu suka mutu da zazzabi da kuma aka ce suna amai da gudawan jini. Amma da muka yi bincike muka tabbatar cewa ba zazzabin lassa ba bane. Dan da aka dauki kinayen jinin su aka je aka gwada aka tabbatar mana cewa ba lassa ba bane. Dan haka Adamawa zuwa yanzu dai bamu da asibitin lassa ba, amma mutanen mu suna nan suna ta kan nema suna tabbatarwa mutane kuma idan akwai za a dauki matakin da ya kamata.
Akwai tsare-tsaren da hukumar kula da lafiya matakin farko ta jihar Adamawa ta shimfiɗa ta amfani da sakon karta kwana wa jami'anta don sanar da ita bullar alamun cutar ta sankarau. Inji Dr. Abdullahi Benel.
Idan akwai emergency immediately za a samu wannan report. Idan akwai kowane case da aka samu ko da wani asibiti ne mutanen mu ne suke reporting kuma za mu samu report din a ranar.
Rabon a sami barkewar annobar sankarau a jihar Adamawa yau sama da shekaru 5 da suka gabata. Salusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.